Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, dasta parçam çık. Ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah, ya Abdullah.
I'm over there, lost.